Shaka zuci hata amini hata lamba dayana lamba dayana oh lamba dayana
rabo da kaina san san jikita
zo lamba dayana
idan na baraka so san kunyata
kece lamba dayana
in baba kaya kusa san sorata
Lambada
zo